Sashin Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25, 21 da mita 16 sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed da Jummai Ali da kuma sauraron abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Ga kanun labarai.
Girgizar kasa ta kashe akalla mutane 6 da raunana 125 a kasar Philippines. Dubban mutane sun yi zanga-zanga a kasar Iraq suna buƙatar rayuwa tsarin zaben kasar kuskurema. A kasar Indonesia kuma dubban jama'a ne suka yi gangami a Jakarta babban birnin kasar su ma akan zaben da za a yi a kasar.
To a yau Asabar ake gudanar da zabubukan kananan hukumomi a jihar Yobe. Za mu ji yadda lamarin nan ke gudana. Hukumar AFCC kuma ta damƙe wasu kansiloli guda 5 a ƙaramar hukumar Yola ta Arewa. Za mu ji dalilin ta na yin haka. Akwai mu tafi da filin amsoshin tambayoyinku da wasu daga cikin rayuwar da kuka aika mana ta hanyar email. To amma yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa a Jummai Ali. Girgizar kasa mai karfi ta afka a birnin Surigao da ke kudancin kasar Philippines har ma ta kashe akalla mutane 6 da raunana wasu da dama, a yayin da a yau Asabar jami'ai suke duba gine-ginen da suka tsage suna neman kila ko akwai ƙarin wasu mutanen da suka jikata. Wasu daga cikin waɗanda suka mutu sun rasu ne bayan da bulo ɗin rusassun gine-gine suka faɗa kansu. Birnin na Surigao yana tazarar kilomita 700 daga Manila, babban birnin ƙasar ta Philippines. Aƙalla mutane 125 ne suka ji rauni. Faifan bidiyon gidan talabijin ya nuna gine-ginen da suka rushe da kuma wasu da suka tsage. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.5 ta tada mutane daga bacci a jiya Juma'a, ɗaruruwa kuma suka arce daga gidajensu. Babbar girgizar ƙasa da ta afka wannan yanki da ke fama da talauci ta faru ne cikin shekarun 1980. A 1990 girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.7 ta kashe kusan mutane 100,000 a tsibirin Luzon da ke arewacin ƙasar. Jami'an tsaron ƙasar Iraq sun harba barkonun tsohuwa a kan dubban masu zanga-zanga da suka taru a babban birnin ƙasar. Shugaban 'yan shiya mai tasiri Muqtada al-Sadr shi ya buƙaci a yi zanga-zangar domin buƙatar a yi wa tsarin zaben ƙasar kuskurema kafin zaben da za a yi a bana. Muqtada al-Sadr ya zama babban mai caccakar manufofin Prime Ministan ƙasar Haidar al-Abadi. Jama'ai sun faɗi cewa masu zanga-zanga sun yi ƙoƙarin kutsawa yankin da ake cewa Green Zone, inda galibi ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da ofisoshin gwamnatin ƙasar suke. A can ƙasar Indonesia kuma dubban 'yan ƙasar ne suka taru a Jakarta, babban birnin ƙasar, a yau Asabar domin sauraron jawaban malamai da suke kira a gare su da su zaɓi 'yan siyasa musulmi a zaben da za a yi a birni da kuma gundumomin da za a yi a makon gobe idan Allah ya kai mu. Jama'a sun cika masallacin Istiklal har ma ya cika makil zuwa titunan da suke kewaye da masallacin. Malaman na Jakarta suna son musulmi su yi wajarar da gwamnan birnin Basuki Hajaja Pumama, wanda ɗan ƙasar Tani ne, wanda ake wa shari'a bisa zargin yin saɓo. A watan Oktoba, gwamna Basuki ya fara shiga matsalar siyasa lokacin da ya yi watsi da masu hamayya da shi da suka karanta ayoyin Alkur'ani mai tsarki da suka yi wa musulmi kashedin da kada su goyi bayan waɗanda ba su yarda da Allah ba. Tuni dai gwamnan ya nemi gafarar 'yan ƙasar a kan cewa ba yi da niyyar ɓata wani rai. Yau Asabar ce rana ta ƙarshe ta yaƙin neman zaɓe kafin zaɓen da za a yi a ranar Laraba idan Allah ya kai mu. Ƙasar Indonesia ta fi kowace ƙasa a duniya yawan musulmai, to amma akwai Krista tsirarru. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce yana nazarin gabatar da sabuwar doka ko kuma umarnin shugaba akan bakin haure. Shugaban ya furta haka ne bayan da bai daya alkalai suka yi watsi da umarnin da ya gabatar na hana ‘yan gudun hijira da wasu ‘yan wasu kasashe guda bakwai zuwa nan Amurka. Jiya Juma'a shugaban ya faɗa wa ‘yan jarida a cikin jirgin saman shugaba da ake cewa Air Force One cewa kila a ranar Litinin ko kuma Talata zai gabatar da sabuwar doka idan gwamnatinsa ta yanke shawarar ci gaba da ɗaukar matakin haramtawa ‘yan gudun hijira da ‘yan wasu kasashe guda bakwai zuwa nan Amurka. Tun da farko a jiya Juma'a shugaba Trump ya ce ya yi imani lauyoyin gwamnati za su samu nasarar ganin an yi watsi da hukuncin da wata kotu ta yanke na yin fitali da umarnin nasa. A saboda haka a yanzu duk wanda yake da izinin zuwa nan Amurka visa kenan yana iya zuwa ba tare da tsangwama ba. Amurka ta hana ana da tsohon Prime Minister Palestinawa Salam Fayyad a zaman jami'in da zai jagoranci ayyukan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Libya. A wata wasiƙar da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya rubuta wa kwamitin sulhu na majalisa a ranar Alhamis, ya bayyana cewa yana son ya baiwa Salam Fayyad, masanin tattalin arziki wanda kuma ya yi makaranta a ƙasashen yammacin duniya, wannan mukami. To amma a jiya Juma'a da daddare jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta gabatar da sanarwa tana mai faɗin cewa Amurka ta ji takaicin wannan naɗi. Ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta daɗe tana nuna son kai ga hukumar Falastinawa matakin da ba ya yi wa Isra'ila ƙawar Amurkan daɗi. A saboda haka Ms. Haley ta ce Amurka za ta ɗauki matakin goyon bayan ƙawayenta. Shi ma jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya Dani Dano jiya Juma'a ya gabatar da sanarwa yana yabawa gwamnatin Trump a saboda goyon bayan da ta baiwa ƙasarsa. Ya ce wannan wani sabon babi ne aka shiga a Majalisar Ɗinkin Duniya, babi ko kuma zamanin da Amurka za ta goyi baya ko kuma ta kare Isra'ila daga duk wanda zai raunana ta.
Labarin duniyar kenan aka saurara. To madalla, yau ake gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar Yobe. To sai dai kamar yadda wakilin mu Haruna Dauda ya gane wa idanunsa, mutane ba su fito sosai ba ganin cewar kusan dukkan 'yan takarar 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulkin jihar ne kawai.
Kusan dukkanin 'yan takara da ake da su a ƙananan hukumomi 17 karamar hukuma ɗaya ce kawai aka ce an samu abokin hamayya na shugaban karamar hukumar. Na daizai ce ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ke jihar Yobe wato garin Patoskum da ke da tazaran kilomita 100 daga babban birnin jihar wato garin Damaturu, inda na ga wasu mutane na shirin kada ƙuriyarsu.
Sunana Ahmad Tala.
Kamar kana da katin ka na zaɓe?
Ina da shi.
Ya kuke ji ne game da yadda zaɓen da yake gudana?
Zaɓe da muke da shi ba wani abu, ba matsala, ba komai.
Ga wani malami na gaba, mai sunanka?
Sunana Muhammad Ibrahim Manu Yandis.
An nagin kuma a layin zabe ne yanzu. Kamar akwai matsala kuke fuskanta?
Gaskiya babu matsala, kawai dai mun shiga layi mun zo mu jefa ma wanda muke so.
Yauwa, mai sunanki?
Sunana Hajiya Hadiza.
Nagin ku a layin zabe ko? Mun zo kada ƙuriya.
In Allah ya yarda.
A shirye kuke ku wannan zabe?
Muna shirye.
Mai sunan wannan anguwa?
Indiski.
Indiski? To mai sunan wanda mazaba da za ku yi zabe?
To ganuwan namu shine Rima.
Da kuma tambayi jami'an hukumar zabe da ke aiki a wannan rumfa game da yadda zaben yake gudana. Ga kuma irin bayanan da suka yi min.
Sunana Malam Salih Audu. Ni ne wakilin hukumar zabe a Fataskul Local Government.
To yaya da wannan zabe yake gudana?
To daga dukkan alamu dai zabe ba wani matsala. An fara shi cikin lafiya kuma za a gama, ba mu dai samu wani matsala ba.
Kamar mutane da kuke wa rajista yanzu?
To a takaice a nan mazabar ya kai mutum 800 da dori.
To adadin su gaba daya wanda ya kamata su yi zabe za su kai nawa ne?
Mazaban guda biyu ne. Idan guda biyu ne sun kai 2400.
Me sunanka?
Sunana Hudu Jafar Muhammad.
Kai ne inda ke kula da wannan rumfa kenan ko? Okay, risali officer?
Na'am.
Mutane nawa yanzu ka tantance?
Mun tantance mutum 147 zuwa yanzu.
Mutane nawa ne a wannan rumfa?
A wannan rumfa akwai mutum 159.
To kamar akwai wani matsala kuke fuskanta na karancin kayan aiki da sauransu?
Gaskiya babu.
Kika akwai ko?
Gaskiya babu.
Yan takara kamar nawa kuke da su anan?
A ita wannan mazaba ɗan takara dai na APC ne kawai.
Eh, da councilori nawa ne?
Councilor ɗaya, chairman ɗaya.
Haka ma wannan batu yake a cikin garin Damaturu, inda nan make gudanar da zaben. Da kuma zai ci wata mazaba dake kofar sarkin Damaturun, inda tambaye ɗaya daga cikin jami'an zaben game da yadda zaben ke gudana.
Eh, suna na Mai Adamu, nan kuma shine Mai Riyala Court. A gaskiya zabe yayi kyau. Gaskiya kuma turnout din yana da kyau sosai. Mun fito nan wajen almost karfe 8 muna nan. A register muna da mutum 1,136 ko da 7. Gaskiya zuwa yanzu mutum kusan 200 dai sun yi. Gaskiya.
Kamar yan jam'iyyu ne kuke da su wanda suka tsaya takara nan?
Jam'iyyu biyu ne, akwai ACD, akwai kuma APC.
Ina shugaban karamar hukuma kenan.
Na shugaban karaman hukuma ba opposition gaskiya. Sai kuma kansila na da mata.
Ganin cewa mata ba su fito da dama ba a wannan zaben, hakan yasa na tambayi mataimakin gwamnan jihar Yobin Alhaji Abubakar Aliyu bayan kada kuriyarsa a garin Potoskum, ko me yake gani abin da ya hana mata fitowa?
To, kasan mata iyayenmu ne. Mace tana gida sai ta dan shirya dan abin da za a karya kumallo. Mata ba wanda za a fitar da su ne kowa yana ganin su lokacin da aka ga dama ba, sai an kimtsa su, sun kimtsa kansu suke fitowa. Na tabbata maka ƙuri'un mata sai yafi na maza ma anan. Na tabbata maka cewa matan suna nan suna fitowa. Wayansu sun ma kafin mu zo sun riga sun yi sun fita.
Mataimakin gwamnan jihar Yobe Alhaji Abubakar Aliyu kenan ke bayani game da zaben ƙananan hukumomi da yanzu hakan ke gudana a jihar Yobe. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Damaturu, jihar Yobe, Najeriya.
Tuma da lage da Haruna daga jihar Adamawa. Kuma wakilinmu Sanusi Adamu ya aiko da rahoton cewar hukumar EFCC ta damƙe wasu kansiloli guda biyar na majalisar ƙaramar hukumar Yola ta Arewa.
Hukumar yaki da cin hanci da zarmiya ta EFCC shiyar Arewa maso gabashin Najeriya da ke da ofis a Gombe ta bakin kakakinta Wilson Uwujare ya tabbatar da kama kansiloli biyar na karamar hukumar Yola ta Arewa da ke jihar Adamawa.
Five of them were arrested. What we are working on is the discovery that the councilors earning double salaries. They didn't resign from their previous place of employment before taking up offices as councilor. They have been collecting salaries from two employers at the same time.
Muna tsare da kansiloli biyar, kuma abinda muke aiki a kai shine binciken batun karban albashi da suke yi gida biyu na hukumomi da suka taba yi aiki da kuma na karamar hukuma a matsayin kansiloli. Yanzu haka kansilolin biyar na tsare a sashen binciken kwakwab na rundunar yan sanda ta jihar Adamawa, kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP Othman Abubakar ya shaida wa muryar Amurka.
Gaskiya ne kansilolin gaba ɗaya ne aka kwashe ko dai?
To, da zan yi a kan gida wanda ya ke kasa wuce da ita cikin gangara mutane ya fi kuma cikin wannan gudun ne shi ba. Bidiyon na sabbin an samu wasu an zuwa cikin wannan gangara su yi
Alhaji Mahmud Mamman, shugaban garamar hukumar Yola ta Arewa, ya ce sabanin rade-raden da ake yayatawa cewa dukkan kansilolin goma hukumar EFCC ta tsare bisa tuhumar cin hanci, ya tabbatar da ganawa da kansilolin biyar da ake tsare da su a hannun 'yan sanda. Alhaji Mahmud Mamman ya ce babu wata alaka tsakanin kamawa da tsare kansilolin biyar da wani yunkuri da suka yi baya-bayan nan na tsige shugaban majalisar karamar hukumar, wanda suke zargi da zamewa dan anshin shatar shugaban karamar hukumar.
Na gamsu a jirage ofisi to ka ba da kala-kala zai an ce zai an kama su takwas. Da wannan na gani yau I so fine. Kowane leader idan ya zo zai amfani da zakatin ne. Ya ne in speaker ne to akwai wanda kai za ka yi anointing wanda ka tafi a zaɓe shi. In ka kasance karfin ka sai ka haƙura yi wanda aka zaɓa ba ta ba ku kana so a ka yi aiki da so ne ba ni na kawo shi ba su suka zaɓe shi. Ni bin mu dindin sun san wa nake so ba zaɓe shi ba. Shi ke nan ce ma wannan ba zai aiki da shi ba.
Ana zargin kansilolin ne da ci gaba da amsar albashi daga hukumomi da suka yi wa aiki a baya na watanni 19 kamin zabansu, yayin da kuma suke ci gaba da daukar albashi a matsayin kansiloli. Kokari da nayi domin in ji ta bakin shugaban hukumar kula da makarantun firamare ta jihar Adama, Malam Hassan Muhammad Gabdo Tongo, inda biyu daga cikin kansiloli da hukumar EFCC ke tsare da su suka taba yi wa aiki kan gaskiyar tuhumar da ake musu ta wayar salula da kuma hanyar sakon karta kwana, ya ci tura. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
Da ho da
yaji
dalalo yaji
boina saiwa daga ya banarba kuma da lage da Sunusi kada amince ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC har yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar masu sauraron mu da dama, ciki har da Sa'idu Abdullahi da Maturu da Usman Shitu Mahuta da Yusuf Mega mai gombawa da Umar Foreba da Sani mai langilangi da Malam Ango malamin makaranta da Hamza Galadima birnin Kebbi da ke son sanin tarihin mutumin nan na masarautar Bidda a jihar Niger mai auren mata da yawan gaske wanda ya mutu kwanan nan, mai suna Alhaji Muhammad Abubakar Masaba wanda aka fi sani da Baba Masaba, da kuma ansar tambayar Alhaji Mela Yusuf Ari jihar Yobe mai son sanin bambancin muƙaddashi da kuma mataimaki. To bari mu fara da ansar masu sauraron mu da dama, wato tarihin Baba Masaba. Idan ana saurare, to ga ansar da wakilin mu a jihar Niger Mustafa Nasir Batsari ya samu mana.
An haife Muhammadu Bello Masaba a garin Cikangi dake Bidda ta jihar Niger a yankin arewacin Najeriya a shekarar 1924, kimanin shekaru 93 da suka gabata. Muhammadu Bello Masaba, wanda ya yi fice saboda aƙidarsa na auren mata da yawa, ya fito ne daga gidan sarautar Bidda da ake kira Masaba, shi ya sa ma aka ji kalmar Masaba a cikin sunan dashi. Kuma ya yi karatunsa na firamare da sakandare, wato grade 2 a nan Bidda. A shekara ta 2008 ne sunan Muhammadu Bello Masaba ya bayyana a duniya a sakamakon takaddamar da ta kauri a tsakaninsa da mahukuntan jihar Niger, bayan da ta tabbata cewa matansa na aure 86 ne a wancan lokaci. A wancan lokacin dai hankalin masarautar Bidda da mana malaman addinin Islama daga ko'ina na Najeriya ya karkata akan Bello Masaba, al'amarin da ya sa masarautar Biddan ta shirya wata tattaunawa a tsakanin Bello Masaban da kuma wasu manyan malamai a fadar sarkin Biddan ya tsunufi Alhaji Yahya Abubakar. Amma dai daga ƙarshe aka tashi ba tare da cimma wata fahimtar juna ba. A ranar 15 ga watan Satumbar shekara ta 2008 ne gwamnatin jihar Niger a ƙarƙashin jagorancin Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ta bada umarnin kama Muhammadu Bello Masaba, inda aka gurfanar da shi a gaban wata kotun shari'ar musulunci da ke Mina. An caji Muhammadu Bello Masaba ne da laifin cin zarafin manya da kuma karya dokokin musulunci, sannan da aji mata 86 ba a kan ƙa'ida ba, al'amarin da aka ci ya sabawa sashi na 210 da kuma 383 sannan da 386 na Penal Code. Bayan kai shi gidan yari da ke Mina, daga bisani dai an bada belinsa. To sai dai bayan komawarsa gida Bidda cikin iyalansa, tsugunne bata kare ma Bello Masaban ba, saboda a wancan lokaci komawarsa gida ke da wuya, sai masarautar Biddan ta haramta mashi zama a ƙarƙashin masarautar tare da iyalansa, saboda dalilan da masarautar ta bayar na cewa babu tabbacin tsaron lafiyarsa a lokacin. Daga bisani dai a ƙoƙarin samar masa ƴanci daga hukumomi, sai da wasu daga cikin matan shi tare da ƴaƴansa da abokan arziki da ma masoyansa suka yi daren mikiya a harabar majalisar dokokin jihar Niger da kuma sakatariyar gwamnatin jihar, inda suka nemi da a sakar ma masoyinsu mara. Bayan jajircewar iyalai da ma lauyoyin kare haƙƙin ɗan adam, Muhammadu Bello Masaba ya ci gaba da zama Bidda cikin iyalansa ba tare da wata tsangwama ba. Magoya bayan Bello Masaban dai sun ce suna matuƙar jin daɗin zama da shi, saboda ƙaunar da yake nuna masu, kuma yana matuƙar ƙaunar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Alhaji Mubtahir Salahuddin Bello, mataimaki ne na musamman ga Muhammadu Bello Masaba, ya bayyana irin zaman da suka yi da Bello Masaban.
Everybody who has been coming to Baba, so I've been enjoying that thing. Since when I've been with Baba, there's no use of any medicine. We have been living fine together with my family.
Yace duk wanda ya zo wajen Baba yana jin dadin abubuwa da dama. Yace tun daga lokacin da nake tare da Baba ban samu wata matsala ba. Muna zauni lafiya lau tare da iyalaina. A ranar Asabar 28 ga watan Janairu wannan shekara ta 2017 ne Allah ya karbi ran Muhammadu Bello Masaba a gidansa dake Bidda. Ya mutu ya bar matansa na aure guda 90 tare da ƴaƴa da suka hada maza da mata guda 180. Bayanai dai sun tabbatar da cewa a yanzu haka a tsakanin iyalai da almajirai da kuma masu sha'awar aqidar Bello Masaba na auren mata da yawa sun kai 5,000 a tsakanin Lagos da Bidda. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To sai kuma ansar Alhaji Melayi Sufari mai son sanin bambancin kalmar muqaddashi da kuma mataimaki. Idan mai tambayar na saurare, ga ansarka daga bakin wani masanin kalmomin Hausa kuma jami'i a cibiyar adana kayan tarihi na Abuja, Malam Sani Balankaro, wanda ya ce,
to idan shi Alhaji Melayi Sufari yana kusa ga amsar tambayar shi. Da farko dai waɗannan kalmomi guda biyu, kalmar mataimakin shugaban ƙasa ko kuma mataimaki da kuma kalmar muqaddashi, kalmomi ne guda biyu da za a iya cewa zamani ne ya kawo su cikin Hausa. A da can babu su, domin a shugabanci na gargajiya a da sarki ba shi da mataimaki kuma ba shi da muqaddashi. Yawwa, sai dai tafi da ko makama. Amma da mulkin mallaka ya zo na Turawa, sai aka sami wato shigowar wannan kalma ta mataimaki. Saboda me? Saboda an samu gwamnati, a cikin gwamnati kuma akwai tanadi na mataimakin shugaban ƙasa, mataimakin gwamna, mataimakin waye, mataimakin waye. To waɗannan kalmomi guda biyu muna iya cewa kalmomi ne da ake amfani da su yawanci a fannin mulki da shugabanci da kuma siyasa. Kafin ce muku? Domin a mulki, wato kamar da na gaya muka a baya ɗazu, za ka sami mataimaki ko muqaddashi. Haka idan kungiya ce ta siyasa, akwai shugaba, akwai mataimakinsa da makamantansu. Haka yin kungiyoyi ne. To, a nan da yake maganar shugabanci ake yi, kuma ita wannan kalma ta mataimaki da muqaddashi yanzu ana cewa su ne kalmomin da suke faman yawo a kafafen yaɗa labarai da kuma bakunan wato 'yan siyasa da masu sharhi. Mataimakin shugaban ƙasa dai shi ne wanda tsarin mulki ya tanada a kan cewa zai tsaya takara tare da shugaban ƙasa, su tsaya tare in sun ci su tafi tare. Yana nan a matsayin na mataimaki. Mataimaki wanda yake da wato hurumi na kansa, domin shi ana shata masa ayyukan da zai yi. Kuma a ƙarshe a goya masa da cewa tare da duk wani aiki da shugaban ƙasa yaka iya bashi, kuma ya sa shi wakilce shi. Wato a waɗansu hidimomi na ƙasa ko kuma wasu ayyuka. To wannan shi ne wurin mataimaki na shugaban ƙasa ko mataimakin gwamna. To shi kuma muqaddashi shi ne wanda tsarin mulki ya tanada. Yawancin muqaddashi mataimaki ne, amma ake ɗaukaka shi a ƙara masa daraja, a ƙara masa ƙarfi, sai ya tashi daga mataimaki sai ya zama muqaddashi. Amma sai yawancin lokuta akan samu muqaddashi a lokacin da shi shugaban ƙasa ko kuma gwamna ba sa gani ko ba lafiya, ko kuma wata larura ta taso daga za su iya aiwatar da aikinsu na ofis ba, kuma mataimakin shugaban ƙasa ko mataimakin gwamna ba za su iya aiwatar da wannan aiki ba saboda talala da tsarin mulki ya musu. Sai a ɗaukaka darajarsu zama muqaddashi. Daga can da ya zama muqaddashi zai iya aikin shugaban ƙasa ko kuma zai iya aikin gwamna. Zai iya naɗe-naɗe, zai iya wato kuma yin wasu hidindimu da gwamnati take yi kamar yadda aka saba. Tamkar shi ne shugaban ƙasa, kuma shi ne gwamna.
To wato kenan Malam Sani a iya cewa shi mataimakin shugaba shine wanda yake aikin sa a daidai lokacin da shugaba kuma ke irin nasa aikin shi kuma muƙaddashi shike aiki idan babu shugaba
haka yake wannan haka yake kwarai da gaske yawanci zaka ga mataimaki yana tafiya da mai gidansa ne suna aiki tare kowa na irin aikin sa da aka ba shi da hulumunsa
sai kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Sani Balankaro da kuma wakilinmu Mustafa Nasir Batsari da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To ma da la yanzu ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email. Takardar mu ta farko ta fito ne daga hannun Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji a jihar Kebbi. Da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau sai Comrade Jibril Al-Mustafa Gusau da kuma Alhaji Garba mai ƴan kunne Rijau waɗanda suka rubuto suna faɗin cewa muna ƙara taya rundunar sojojin ƙasar mu wato Najeriya addu'a Allah ya ba su nasarar murƙushe sauran ƴan ƙungiyar Boko Haram da masu taimaka musu a duk inda suke amin. Sai kuma wannan takarda ta fito daga hannun Usman Manika mai ruwa Road a Funtuwa jihar Katsina wanda ya ce don Allah ku bani dama a yau domin yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta bayyana wa 'yan ƙasa gaskiyar halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki ta hanyar bidiyo ko kuma muryarsa da zai kawo mana ƙarshen cece kuce a ƙasa da ma ƙara samun kwanciyar hankali ga jama'a daga ƙarshe ina masa addu'ar samun lafiya a duk inda yake in ji Usman Manika mai ruwa Road a Funtuwa. Sai wannan takarda da ta fito daga hannun mai sauraron musani mai langilange Yalwan Yawuri tare da Malam Ango malamin makaranta Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi waɗanda suke cewa don Allah ku bamu dama don mu jinjina hukumomin sojojin Najeriya akan yunkurinsu na ɗaukar 'yan gudun hijira aikin soja. Hakan kwarai zai taimaka ganin cewa da yawan 'yan gudun hijira ba su san makama ba a rayuwarsu. A ƙarshe sai wannan takarda wadda ta fito daga hannun Nasiru Kainuwa Hadija mataimakin ma'ajin muryar talaka reshen jihar Jigawa wanda ya ce al'ummar jihar Yobe muna muku fatan za a yi zaɓe lami lafiya. ‘Yan uwana matasa ina ƙara jan hankalinku a kan ku kauce duk wani abu da zai janyo fitina. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Girgizar ƙasa mai ƙarfi ta afkawa a birnin Surigao da ke kudancin ƙasar Philippines har ma ta kashe aƙalla mutane shida da raunin wasu da dama a yayin da a yau Asabar jama'ai suke duba gine-ginen da suka tsage suna neman ƙila ko akwai ƙarin wasu mutanen da suka jikkata. Jami'an tsaron Iraq sun harba barkonun tsohuwa a kan dubban masu zanga-zanga da suka taru a babban birnin ƙasar. Shugaban 'yan shiya mai tasiri Muqtada al-Sadr shi ya buƙaci a yi zanga-zangar domin buƙatar a yi wa tsarin zaben ƙasar kwaskwarima kafin zaben da za a yi a bana. A can ƙasar Indonesia kuma dubban 'yan ƙasar ne suka taru a Jakarta babban birnin ƙasar a yau Asabar domin sauraron jawaban malamai da suke kira a gare su da su zaɓi 'yan siyasa musulmi a zaben da za a yi a birnin da kuma gundumomi a makon gobe idan Allah ya kai mu. Jama'a sun cika masallacin Istiklal ya cika makil har zuwa titunan da suke kewaye da masallacin.
Masu sauraro da takardun labaran da muka zo ga ƙarshen shirin ma yanzu sai zuwa karfe 9:30 na dare a gwagwar Najeriya da Nijar da ku sake jin mu ɗauki da wasu shirye-shiryen ta rediyo ciki har da tsintsiya madaurin ki ɗaya. Ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kwamfuta don shirye-shiryen matasa kamar bana bakwai kai ma ka dara samartaka da kuma waƙoƙi a dandalin voa.com. Yanzu a madadin Jummai Ali da Solomon Abo wanda ya kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye Ibrahim Al-Fahmed ne ke cewa a huta lafiya.